Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu assalamu alaikum barkamu da warhaka yau Laraba 25 ga watan Janairu na shekarar 2017 Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanan labarai
To Maryam shugaban Amurka Donald Trump yana shirin ba da umarnin gina ganuwa kan iyakar Mexico da kuma daukar matakin wucin gadi na kayyade waɗanda ake ba izinin shiga ƙasar Amurka Kungiyar da ke sa ido kan batun harkokin mulki da cin hanci da rashawa ta duniya ta ce an samu koma baya a yaki da cin hanci da rashawa a shekarar da ta gabata. Kana hukumomin aikin jinya a ƙasar Malawi sun ce wani gwajin tsarin jinya kananan yara da suka gudanar ya ce ci rayukan kananan yaran da ake kaiwa ɗakin kula da marasa lafiya na gaggawa.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa an kai har-haren kuna bakin wake a garin Maiduguri. Bayan haka za ku ji bayanan da wasu suka yi game da sake mai da sunan mukaddashin hukumar EFCC Ibrahim Magu gaban Majalisar Dattawan Najeriya don a tantance shi. Muna kuma dauke da rahoto akan dokar kare yara da gwamnatin jihar Lagos ta fara aiwatarwa. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin ba da umarnin gina ganuwa kan iyakar Mexico da kuma daukar matakin wucin gadi na kayyade waɗanda ake ba izinin shiga ƙasar bisa ga waɗansu jami'an gwamnati da dama da kuma ƙwararru a fannin shige da fice. Ana kyautata zaton yau Laraba ne zai sa hannu a umarnin farko da ya shafi harkokin shige da fice lokacin da zai ziyarci ma'aikata harkokin tsaron cikin gida. Wannan na daga cikin alƙawuran yakin neman zaɓe da yi da nufin ƙara ɗaukar matakan tsaron ƙasa. Trump yana so a gina ganuwa a duk faɗin iyakar Amurka da Mexico, yanzu haka dai akwai shinge a waɗansu ɓangarori kan iyakan ne kawai. Ya shayin alƙawarin cewa ƙasar Mexico ce za ta biya kuɗin ginin ganuwan, ya kuma ce da farko majalisa za ta ba gwamnati izinin biyan kuɗin ginin daga baya kuma gwamnatin ƙasar Mexico ta biya. Ƙasar Mexico dai ta ce ba za ta biya kuɗin ginin ganuwar ba. Ana kuma kyautata zaton shugaban ƙasar Enrique Pena Nieto zai ziyarci fadar White House mako mai zuwa. Waɗanda suka fahimci tsarin shige da fice sun ce Trump yana tunanin dakatar da shigar 'yan gudun hijira na tsawon watanni hudu da kuma hana 'yan ƙasashen Iran da Iraki da Siriya da Somalia da Sudan da kuma Yemen shiga Amurka na tsawon kwanaki 30. An hakikanta cewa umarnin ba zai shafi tsirarru da ake kuntatawa a ƙasashensu ba sabili da bambancin addininsu.
Kungiyar da ke sa ido kan batun cin hanci da rashawa da alaƙar rashin daidaito tsakanin al'umma da zarmiya a gwamnati ta fitar da rahotonta na shekara-shekara inda ta bayyana cewa mutane suna zaben shugabannin da suka yi alƙawarin yaƙi da cin hanci da rashawa waɗanda mai yiwuwa su sa lamarin ya ƙara muni. Rahoton na shekara ta 2016 ya ce an samu koma baya ƙasashe da dama a maimakon ci gaba a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa. Ƙasashen da ke kan gaba a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa sun haɗa da Denmark da New Zealand da Sweden da kuma Finland. Bisa ga rahoton, waɗannan ƙasashen suna gudanar da tsarin mulki irin na ƙofa buɗe da ba 'yan jarida dama gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba, da kuma sakarwa fannin shari'a kota ya gudanar da ayyukansa. Rahoton ya kuma ƙara da cewa waɗannan ƙasashen suna ba 'yan ƙasa damar nema da samun bayanai dangane da yadda ake kashe kuɗin al'umma. Ƙasar Somalia ta zo ta ƙarshe a matsayin ƙasar da aka fi cin hanci da rashawa shekaru 10 a jere. Rahoton ya bayyana damuwa dangane da rashin gaskiya a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da kuma zaben shugaban ƙasar da aka ɗage har sau uku. An gudanar da binciken ne a ƙasashe 186 na duniya, inda binciken ƙungiyar ya nuna kashi 69 cikin 100 na ƙasashen sun samu maki ƙasa da 50 cikin 100 bisa sikelin nuna munin lamarin.
Masu aikin ceto a ƙasar Somalia sun ce akalla mutane 20 aka kashe sama da 50 kuma suka ji raunuka a wani hari da mayaka suka kai a wani otel da ke Mogadishu yau Laraba. Shaidu sun shaida wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa an tada waɗansu bambambai da aka dasa wata mota a kuri-kura a kofar hotel ɗin da misalin karfe 9 na safe. Daga nan ƴan bindiga suka kutsa ginin da harin ya yi wa lahani, suka buɗe wa bakin da ke cikin hotel ɗin wuta, suka kuma riƙa masayar wuta da jami'an tsaro. Ƙungiyar Al-Shabab wadda ta kai hari irin waɗannan hare-hare a hotel-hotel da kuma muhimman gine-gine ta ɗauki alhakin harin da aka kai a wata sanarwa da ta buga a shafinta na intanet. Jami'ai sun ce waɗanda aka kashe sun haɗa da farin kaya 12 da jami'an leƙen asiri 2 da ɗan sanda da matuƙin motar da aka kai harin da kuma 'yan bindiga 4. Kimanin mintoci 40 da harin wata nakiya ta 2 kuma ta tarwatse kusa da hotel ɗin. Shaidu sun shaida wa sashen Somalin na muryar Amurka cewa mai yiwuwa an tada nakiyar ne da na'ura a motar da ta kawo mayaka a hotel ɗin. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Shekaru uku da suka shige, ma'aikatan jinya a asibitin gwamnati da ke kudancin ƙasar Malawi suka fara amfani da wani tsari da hukumar lafiya ta duniya ta tsara na tantance ƙananan yara da ba su da lafiya ta wajen amfani da kalolin wutar ba da hanya kan tituna. Ganin yadda tsarin ya taimaka wajen ceton rayuka, ya sa gwamnatin ƙasar Malawi ke tunanin faɗaɗa amfani da tsarin.
A lot of children are being saved through this system because they are recognized early at the health facility and even the referral that they are sending.
Tace an ceci rayukan ƙananan yara da dama ta wajen wannan tsarin, domin ana kula da su kan lokaci a ɗakunan jinya. Ko da za a tura su waɗansu asibitocin ma, ana tura su bayan jikinsu ya ɗan yi sauƙi a maimakon tura ƙananan yara ba tare da an rage zafin ciwon da suke fama da shi ba.
Ko yan bilanci ga shomwe tina yamba ndikona kuti yari tandisira kwambiri chifuwa jone na kuti.
Tace yanzu ƙananan yara ba sa mutuwa a layi lokacin da suke jiran jinya. Ba za a ce zancen ya ragu ba, domin wannan zai nuna har yanzu yana faruwa, sun ma daina mutuwa baki ɗaya. Masu bincike a Malawi suna nazarin nasarar shirin yayin da jami'ai ke duba yiwuwar amfani da tsarin a waɗansu asibitocin.
Daga ƙarshe ana fargaban cewa masana'anta harkokin sadarwa ta miliyoyin daloli na Indiya da ke dogara ga kasuwannin Amurka na iya fuskantar koma baya, kasuwarta kuma ta faɗi don gwamnatin Trump ta ƙara tsaurin dokokin ɗaukar ƙwararrun ma'aikata daga ƙasashen ƙetare. Farkon wannan watan aka gabatar da wani ƙuduri a Majalisar Dokokin Amurka ta ƙara matsakancin ƙarancin albashi ga guraben da ake ba takardar izinin aiki na Amurka.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, da farko za mu fara da batun tsaro. Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta tabbatar da mutuwar wasu mutane guda hudu sakamakon tashin wasu bombardment da suka faru a garin Maiduguri tsakanin daren jiya Talata da safiyar yau Laraba. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda na da ƙarin bayani.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Niyal Chukwu shi ne tabbatar da akwai lamarin. Ya ce an sake tashi kuma da wani abin takaicin, inda aka samu tashin bom a wasu wuraren da ke garin Maiduguri.
The first one was around quarter to 12 in the night, between 11:30 and 12 precisely, when a suicide bomber tried to penetrate the metropolis through Osmanti village.
Ya ce da misalin karfe 10:11 zuwa 12 daren jiya ne dai aka samu wannan kunnar bagin wake na farko a wani ƙauye da ake cewa Osmanti. Ya ce kokarin haurawa zuwa cikin garin Maiduguri, yayin da sojojin da ke tsaro a wannan yanki suka hango shi, suka kuma buɗa masa wuta, inda bom ɗin ya tashi da shi kuma ya mutu shi kaɗe.
Morning at about 10 minutes to 5 precisely, another group of female suicide bombers tried.
Ya ce ko a yau da safe ma wasu ƴan kunnar bagin waken sun yi kokarin shigowa cikin garin Maiduguri ta area yankin da ake kira Kaleri, da misalin karfe 5:10, kuma lokacin da ta yi kokarin tsallakawa kan iyaka da aka tsaga, sai wasu daga cikin jami'an tsaron soja da ke aikin sintiri a wannan yanki suka hango ta kuma suka buɗa mata wuta, amma bom ɗin da ke jikin nata bai tashi ba, sai mun da muka aike jami'in mu sannan suka sunce bom ɗin.
The other female suicide bomber was able to beat that checkpoint. She died instantly and then killed one other person, very close to her. Then two others who were in the vicinity were also injured.
Yace amma ɗaya daga cikin waɗannan ƴan ƙunya bakin waken ta samu ta tsallake su radin jami'an tsaron wanda kuma ta yi kokarin shiga cikin gari kimanin kusan mita 200 ne daga wancan guri sannan ta haɗu da wasu mutane ta kuma ta da bomb ɗin dake jikin nata ita ta mutu nan take kuma ta kashe wani mutum guda dake gefen ta sannan kuma ta raunata wasu mutane guda biyu dake wannan guri kuma yanzu hakan an kai su asibiti ana musu magani komishinan ya dai kira ga jama'a da su dinga sa hankali sosai akan abubuwan da ke kewaye da su kuma su kai rahoton duk wanda ba su yarda da shi ba wajen jami'an tsaro mafi kusa da su don tabbatar da cewa an ci gaba da kare lafiya da kuma dukiyar jama'a komishinan ya kuma sake tabbatar da sace wasu mutane da aka yi a karamar hukumar askira uba a kwanaki biyu da suka gabata
because we have not actually gone there information we have from my intelligence operative the Boko Haram went in there and ravaged the village killed about 3 people injured 2
yace duk da cewa ban je wancan wuri ba amma na samu bayani daga wajen jami'ai na cewa ƴan kungiyar Boko Haram din sun je wani kauye a wannan yanki na karamar hukumar askira uba sun kashe mutane uku sannan suka raunta wasu guda biyu suka banka wuta a kauyen baki daya suka kona dukkanin motocin da ke wannan kauye yace jin haka ne dai takwarorin mu wato jami'an soja suka shiga aiki tukuru a wannan yanki dan ganin cewa an gano makoyan waɗannan daidaikun ƴan kungiyar Boko Haram din kuma yanzu daga bayanai da nake samu yanzu hakan an ce mini sun tafi da wasu mata guda 7 amma wannan shine dai bayanan da na samu a halin yanzu a cewar kwamishinan ƴan sandan jihar Borno Mr. Nemiel Chukwu Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Allah kyauta yanzu kuma bari mu nufi babban birnin tarayya Abuja game da sake mai da sunan muƙaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC Ibrahim Magu gaban majalisar dattawa dan a tantance shi wasu suna ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan wannan lamarin Nasiru Adam El-Hikaya na da ƙarin bayani
Wasiƙa daga fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ta buƙaci majalisar dattawan ta saki duba wanke muƙaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci EFCC Ibrahim Magu don zama cikakken shugaban hukumar ya kawo ƙarshen hasashen wasu sunaye da ake ganin za su maye gurbin Magu. Majalisar dai a ƙarshen shekarar bara kafin tafiya hutu ta sanar da kin amincewa da wanke Magu. Da rahoto daga hukumar tsaro ta farin kaya DSS da ya ce Magun ya yi zarmiya ta hanyar kama masa hayar gida kan miliyan 20 duk shekara da kuɗin cin hanci. Wannan lamarin da ya kawo takaddama inda har majalisar ta saki maimaita fadar shugaban ƙasa ta kaddama. Nema a sake turo sunan wani da za a wanke don hawa kan wannan kujera mai muhimmanci.
There is a need to maintain the current momentum and capacity of the EFCC since May 29, 2015.
Shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya gabatar da wasiƙar da shugaban Buhari ke son wanzuwar aikin EFCC tun fara aikin gwamnatinsa a ranar 29 ga Mayu shekara ta 2015. Haka nan in maraba ga Magune ya sanya tsige sanata Ali Indume daga shugaban masu rinjaya na majalisar dattawa don ya nuna sun mai da sunan Magune ko fadar shugaban ƙasa na da wurin sake dawo da shi kazalika ba makinsa suka yi ba lamuran sun sake sauye salo ga ma abinda Indume ke cewa
kaga inda matsalan ya taso ba abinda zamu aje ba kuma ba abinda zamu aiki da shi ba to shi yasa muka ce to bari mu sake rubutawa shugaban kasa amma dai mai gaskiya ko kuma gaskiya dole ne zai prevail wannan magana din dai maganan da ake saba yi mana mu yan siyasa ne ai Najeriya idan ma majalisar dattawa din ne reflection ne na jama'an da ta zabe mu
Magoya bayan shugaba Buhari irin su ya ukacha na nanata da zuciya din shugaban ya dawo da sunan Magon da ya dace da town su mara masa baya kuma yana ganin masu amayya da cin hanci ne ke yaya da cewa shugaban ba shi da kuzarin yake ko kuma rai yayi halinsa
wanda ba daidai bane ba wannan maganganun da aka yi kai kage shugaban kasa fa guda bai kamata a ce wannan kage an mashi ba bai kamata a ce wannan dillikin kamnashi da bakkai kuma mu mun san wanda suke wannan abubuwa mutane ne wanda su shugaban kasa da mai girma bu General Muhammadu Buhari ya kawo na yaki da cin rashawa da kuma cewar lallai kai dan Najeriya ka san dan Najeriya ne kai dole ne kai gaskiya wannan abubuwa ne kawo ake ta ake hada baki da an su manya a kasar nan ana sharrace-sharrace ana shugaban kasa
sake turo sunan Magun na nuna ba mamaki sashin zattarwar da majalisar dattawa sun samu fahimtar juna kan wanke Magun Magun yana cikin jami'an farko na hukumar ta EFCC da suka san sirrin yadda take aiki in ma mutun ya zargi dattawan da kin wanke Magun to sun yi hukunci ne da rahoton tsaro yanzu kuma ya nuna sashin cewa ya kauda illa rahoton da hakan ya zama riba ga Magu. Nasiru da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Yanzu kuma bari mu nufi kudancin Najeriya. Gwamnatin jihar Lagos ta umarci hukumomi da sauran al'ummar jihar da su kasance masu aiki da dokokin da ke bada kariya ga kananan yara, musamman ma mata, da kuma sanya su a makaranta. A watan Disambar bara ne gwamnatin jihar ta rattaba hannu a wannan dokar. Wakilin mu na Lagos Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoton.
A wata sanarwa da babban jami'a mai kula da hukumar da ke bada kariya ga cin zarafin kananan yara a jihar ta Lagos, Mrs. Titilola Vigo Adeni ta bayar, ta ce gwamnatin jihar Lagos ta bada wannan umarni ne na tabbatar da amfani da wannan doka ganin yadda ake ci gaba da samun rahotanni na cin zarafin kananan yara a jihar ta Lagos. Mrs. Titilola Adeni ta bayyana cewa tun a watan Disamban bara ne gwamnatin jihar ta Lagos Akinmi Ambode ya rattaba hannu a kan dokar ta gaggawa wanda ke bada fifiko wajen kare kananan yara tare kuma da tabbatar da cewa ana saka yara a makarantu domin samun kariya da kuma ilimi ingantacce. Wannan doka dai yana nufin kenan iyaye da kuma waɗanda ke rike da yara da ke hannunsu dole ne su kasance suna bada kariya ga yara tare kuma da kawar da cin zarafin yara musamman ma dai a gidaje da ake amfani da su a matsayin masu aiki gida. Miss Adenike Ese wata jami'a ce na kungiyar sa kai mai tabbatar da lafiya yara da kuma yancin su a jihar ta Lagos, tace kungiyar ta gudanar da wani bincike inda ya gano cewa akalla rabin kananan yara dake birnin ta Lagos ba sa zuwa makarantu.
Because being in school by itself is a protective factor, I'm sure you know. If a girl is in school, it's very likely that she will not engage in sexual activity early. If she's in school, she will not be involved in exploitative labor.
Tace mun gano cewa sanya yara a makarantu musamman ma dai a ƴa mata zai taimaka wajen ba su kariya daga shiga wasu ɗabi'u musamman fyaɗe da kuma waɗanda za su yi musu illa. A bangaren ta Mrs. Nike Ajayi cewa ta akwai buƙatar wayar da kan iyaye da kuma yara na ganin an kare yara daga shiga matsala musamman ma dai na fyaɗe da kuma cin zarafi.
A lot of sensitization, a lot of advocacies, a lot of awareness among the children will save them on the long run.
Yanzu aka dai banda jihar ta Lagos akwai wasu jihohi a tarayyar Najeriya da suka zartar da dokoki da ke tabbatar da ba da kariya ga kananan yara. Babangida Jibril, Murya Amurka daga Lagos.
Zuwa gaida Babangida Jibril, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da baƙonmu Bashir na Iyago Maja. Gwanin pizza wato kwatankwacin abincin Hausawa nan da wasu ke ce mahoce. A shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ya bayyana mana cewa bukata dai ka iya aikinka kuma ka tsaftace shi. To Bashir, idan mutum daga gida ya ce yana son ya zo nan Amurka domin cirani, wa shawara ce ta farko da zaka iya bashi?
Gaskiya musamman mutum da zo America daga Africa, ni abinda zan ga mai zan ga mai cewa gaskiya kamar sunan wannan shirin naku na Himma ba ta garagu. Gaskiya idan mutum ba shi da himma, ba shi da kokari, ba zai tsaya ya aiki tukuru ba. Mutum gwanna makaran kada ma mutum ma ya zo wallahi.
Me yasa?
Nan ba mutane magana suke kamar su da kai bisa wannan abin, nan fa zaka zo kana aiki ne suka awa hudu kana aiki shine kawai ka samu minti 30 da zaka huta. Mutane ko ba da ma da su yin wannan. Mutane su kamar cewa ba wani abu bane, ba san mutum ya zo fara su cewa kai gaskiya fa akwai wani suke gaya musu cewa gaskiya fa a shaka zaman kasa, zaman kasa yake dole sai mutum ya tsaya aiki. Ita ta ba kamar abin nan Afirka bane ba. Dole ne sai mutum ya tsaya aiki. So da shawara da zan ba mutum, idan mutum zai zo, idan mutum ya san cewa shi lazy ne ba zai yi aiki ba, to gaskiya gun zai zaman sa wannan mutum zai zaman sa kawai a gida. Dan so da kaga misali a 2012 lokacin ina makaranta, sai matata ta haihu. Gashi ina makaranta karfe 6 muke shiga aji. Inda kuma ni zan shiga, inda ina son ji akan lokaci, to dole suna kashi karfe 5 na safe. Kuma sannan lokacin nake tashi daga aiki ba karfe 1 ne na dare fa. So ga gaba ki da wani lokacin da bacin kawai awa 3 nake iya yi in tashi. lokacin da ta yi wa asibiti kawai da ta ce min kawai ka kyale ni kawai da kiran ka sun mu wannan da mace ta yi dole sai ka kasance mijinta yana wajen so ta ce kawai kyale ta tun makaranta wallahi haka nake tafiya tun karfi 5 ne nake bane gida ba zan dawo ba sai wajen karfe 4 karfe 4 na dawo kuma in ci abinci ko ban ƙara tafiya da wani aiki zan tafi kuma aiki ne ba zan dawo kuma sai wajen karfe 1 na dare
wato zaka ce mutum nan ba na bati ha
ba ina to amma to mun su mutane majiya ina maki mutum wasu sai ce maka wai karfe 8 ba sai ce ma wallahi ce karfe 8 teme san mako ba zai iya ba
to me zaka ce ma wadannan irin wadannan mutanen
to gaskiya mutane ko mutum ya dage aiki ni babban matsalar mutanen mu ko lalaci kullun ko a Facebook abin nan ke tafada mutane kenan abin nan idan mutum ya duk wanda kaga ya ci ba a cin zomo sai an ci gudu dole sai mutum kaga ya dole sai mutum ya wala bayan da za a kace gobe kawai kake so ka zama Dangote shi kansa ya fada sai shekara 30 yayye kafin ya kai matsayin da yake kai yanzu to amma su yawancin mutanen ba sa yin wannan kawai mutane hangen sama suke ba sa yin jan hanyar da zaka ka kai wannan matsayin
to ya batun taimako anan irin baka komai dan uwanka ke kai ya zauna yana ciyar da kai yana maka sauran abubuwa
ai babu wannan America ina ai kuwa ne mun nakan sai yake mutum ma ai abun kunya ne mutum ma cika gona ba kai komai sai wani je kai baka kai kanka ba zaka ji dadi ba kuma wannan fa mata da maza ne babu wani da yake so zauna kawai da bashi
to su kalubale ka fuskanta a zuwanka nan musamman shi wannan sana'a menene kalubalen sa
gaskiya misali inda muke aiki kalubalen farkon zuwa nan ne wannan kamar yadda na gaya maka saboda ana ganin mutum daga Afirka bai san komai ba da sauran su haka so bayan wannan kuma misali ne mutum kace zaka yi sana'a a nan saboda manyan kantuna irin su wurin mat sam club kaga dole zaka yi gwagwarmaya da su saboda su san su da abin nasu ne a kuɗi mafi karanci wanda kai in kace zaka sai a wannan hakan ba maki ba zaka fuskanci wani abu ba saboda suna yin sana'a da yawa ba kamar kai ne zaka yi kaɗan ba
to me daɗin wannan sana'a me kuma daɗin zama Amurka
gaskiya daɗin zama Amurka ga idan misali na farko idan baka da kuɗi kana da in kana da kuɗi kana da credit mai kyau in baka da kuɗi kuna buƙatar yin wani abu ba zaka je ka tara mun bayyana da kanka a wajen mutane kana neman a baka rance ba zaka je kai a banki ne kai abin nan ka nemi su ba kuɗi ko lokaci ne ma za su baka daidai iya adadin credit ɗinka za a baka abin da zaka kuma ka nemi musu da kuɗin su amma kuma idan baka da gaskiya wato idan mutum ba shi da credit mai kyau ba za su ba mutum ba sannan kuma misali in ka dauka kamar misali bangaren asibiti da bangaren abin nan in dai mutum ya danganta da irin income ɗinka abin da kake samu a shekara zaka je asibiti za a yi ma komai da komai kyauta to ba wani abu da zaka biya
to ya batun zama da iyalai kuma zama da iyali
ito gaskiya zama da iyali nan kaga kusan mutum da irin yanda yanayin gidaje suke a nan America sun sha bamban da irin na Najeriya kullum kuna tare da yara so idan kaga yaro ya lalace ko ya bi hanya sai idan ba sa shi akan hanya da ta dace ba sabani mu gida da yaro zai fita zai haɗu da mutane daban-daban wanda zai gurɓacewa a irin wannan yawace-yawacen da sauransu
wasu a gida gani suke idan ma ka zo nan tamkar addini ma ka aje shi gehe guda ne me za ka ce masu irin wannan tunanin
eh wannan jira da wannan tambayar taka saboda farkon zuwa nan dai sun da na buga waya Najeriya suka ce wai an ce ka tsaya kula da addini ka tsaya ka dinga yin sallah ka dinga wannan sai ce musu ba komai abin da ke gane dangane da wannan shine wallahi dai ga mutum ya zo kasa America ya lalace to wallahi sai da shine ya so ya lalace din saboda nan kana da freedom babu wanda ya sai halaka yin addinin ka ba wanda ai zaman lafiyar ki nan ba wanda zai tsangwame ka ba wanda zai ce maka dan wannan addini ka dan wannan addini ka ne yanzu misali a Najeriya in kai Najeriya kullun abin da ka nunawa wannan Kirista ne wannan Musulmi ne ko wannan Bahaushe ne wannan Bele ne mu a nan gabaki da gaskiya ne a inda wannan ne mu'amala da su gabaki da duk ɗaya muke ba mu a kawo wannan tunanin kwata-kwata dan su Saudiya wasu abokaina za ka ga abin nan ƴan Ibo ne Yarbawa ne za ka duk gabaki da mu kawai mun ɗauka mu ƴan Najeriya ne babu tunanin wannan ga addinin sa wannan ga addinin sa babu wannan
to ma saware Hausawa sun ce laifin daɗi ƙarewa da wannan ne ko mu kawo ƙarshen wannan hirar da baƙon namu sai wani satin ku ji mu da wani sabon bakon yanzu a madadin shi bakon namu Bashir na iya Gwamaja da Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
To madalla a gaida Ladan Ibrahim a yawa agogon mu a nan birnin Washington DC na cewa karfe 10:24 yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sako mu na farko na cewa salamu VOA Hausa, ku ga yawa gwamnatin Najeriya cewa ya kamata a hanzarta gyara hanyar da ta tashi daga Kano zuwa Kaduna, ganin yadda ake samun yawa haɗura sakamakon lalacewar wannan hanyar. Da fatan sako na zai je kunnuwan da suka dace, amin. Daga Bala Muhammad Dambar, jihar Bauchi. Wannan sako na cewa salamu VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. A yau ina son ku bani dama ne kira zuwa ga shugaban Najeriya dake kan karagar mulki a yanzu haka, wato Professor Yemi Osinbajo, da ya taka wa 'yan kasuwar mu burki akan karawa kayan masarufi kuɗi a duk kullum dake ƙara ta'azzara a Najeriya saboda matsalar tafi shafan talakawa. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Wannan sako na cewa salam VOA Hausa, dan Allah ku gaya wa matasan gari na naji kamshi cewa hannunka fa ba zai rube ka yanke shi kayar ba. Ya kamata mu rika ba shugabanninmu shawara akan kurakuransu maimakon zagin su, haka ne kawai zai sa su rika kawo mana ci gaba a garin. Da Comrade Saifullahi Idris ji kamshi. Shi ko Shehu Adamuri Jau cewa yi, muna jajintawa iyalan bayin Allah nan da suka rasa ransu jiya a hanyar Kwantagora zuwa Yauri sakamakon hatsarin da ya afko, inda mai babur ya afka cikin jama'a, wanda hakan ya yi sanadiyar rasuwar mutane 10. Hakika wannan abun zudda hawaye ne. Allah ya ji kansu ya sa sun huta, mu ma ya kyautata namu idan ta zo, kuma ya kare sake faruwar haka nan gaba. Sako na gaba da cewa don Allah sashen Hausa na VOA, ku gaya wa shugaba Donald Trump cewa matakin da yake shirin dauka na tsaurara matakan tsaro akan baki masu shigowa Amurka, to hakan yayi daidai. Amma kuma mu 'yan Afirka, abinda muka fi so shine ya dauki mataki da zai hana duk wani bargurbin shugaban da zai saci dukiyar talakawa ya kai ta Amurka boyo. Daga Abakar Lawan Gidan Dan Mai a Jargaba. Wannan sako na cewa hakikan wanke sakataren gwamnati da fadar shugaban kasa ta yi abin takaici ne ganin yadda ake zargin sa da mugun almundahana. Sako daga Sani Muhammad Chindo daga unguwan Karufin Madaki a Bauchi tarayyar Najeriya. Sako na karshe kuwa ya fito daga Rilwan Ibrahim London Uba jihar Adamawa da Amira Muhammad Amranshi Gusau jihar Zamfara. Suka ce salam VOA Hausa, don Allah ku fada wa 'yan majalisar dattawan Najeriya cewa idan suna son a cire sakataren gwamnatin tarayya Babacir David Lawan, to muna kira gare su cewa su gaggauta dakatar da shugaban majalisar wakilai Yakubu Dogara bisa zargin da Abdulmumin Jibrin ya yi masa na satar kuɗi lokacin da ake gudanar da kasafin kuɗi a shekarar 2016.
To madalla, yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin ba da umarnin gina ganuwa kan iyakar Mexico da kuma daukar matakin wucin gadi na kayyade waɗanda ake ba izinin shiga kasar bisa ga waɗansu jami'an gwamnati da dama da kuma ƙwararru a fannin shige da fice. Ana kyautata zaton yau Laraba ne zai sa hannu a umarnin farko da ya shafi harkokin shige da fice lokacin da zai ziyarci ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida. Wannan na ɗaya daga cikin alkawuran yakin neman zaɓe da ya yi da nufin ƙara ɗaukar matakan tsaro. Ƙungiyar da ke sa ido kan batun cin hanci da rashawa da alaƙar rashin daidaito tsakanin al'umma da zarmiya a gwamnati ta fitar da rahoto na shekara-shekara, inda ta bayyana cewa mutane suna zaɓen shugabanni da suka yi alkawalin yaƙi da cin hanci da rashawa waɗanda mai yiwuwa su sa lamarin ya ƙara muni. Rahoton na shekara ta 2016 ya ce an samu koma baya a ƙasashe da dama a maimakon ci gaba a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa. Ƙasashen da ke kan gaba a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa sun haɗa da Denmark da New Zealand da Sweden da Finland. Bisa ga rahoton, waɗannan ƙasashe suna gudanar da tsarin mulki irin na ƙofa buɗe da ba 'yan jaridu damar gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba, da kuma sakarwa fannin shari'a kota ya gudanar da ayyukansa.
Masu sauraro, a nan kuma za mu dasa aya, sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna son ku bayyana mana shin ya kuke ganin sa'in sanda fadar shugaba Buhari da kwamitin majalisar dattawa ke yi game da wanke sakataren gwamnatin tarayya, sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyan mu na yau Mr. Vasco, ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.